أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد قائد الغر المحجلين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu girma barkamu da kasancewa a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da darasinmu na tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam idan ba manta ba mun dauko tarihin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam tun daga kan kakannin shi da iyayen kakannin shi su Abdul Manafi zuwa kan su Abdul Muttalib zuwa kan mahaifin shi Abdullahi zuwa kan mahaifin shi har muka shigo tarihin sanda aka haife shi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka faru na ban mamaki da yadda ya taso tun daga tasowar shi har zuwa lokacin da sallallahu alaihi wasallam yayi aure har zuwa lokacin farkon annabta har zuwa tarihin hijira yaƙe-yaƙensa da sauran abubuwan da suka biyo baya har zuwa tarihin wafatinsa sallallahu alaihi wasallam waɗanda wannan darussan duka mun yi su ne a zama 53 wannan 53 ɗin adadi ne da yake ɗauke da sirri babba domin shi ne adadin sunansa Ahmadu kuma shi ne adadin shekarunsa da ya yi a garin Makka kafin ya hijira zuwa Madina to darasinmu kuma wannan shi ne na 54 wanda insha Allah shi kuma zai ƙunshi bayani ne akan siffofin halittar jikinsa da kuma halayensa masu girma sallallahu alaihi wasallam insha Allah kuma akwai darasi na 55 shi ma yana tafe wanda shi kuma zai kunshi bayani ne akan muhimman abubuwa waɗanda Annabi alaihi salatu wassalam yayi amfani da su a rayuwarsa abubuwan da suka kusance shi tun daga kan dawakansa na hawa zuwa kan takubbansa alfadaransa raƙumansa adadin su da sunayensu da kuma sunayen wasu daga cikin makusantan shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna rana ta 8 ga watan Jumada Saniya shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da 11 ga watan Janairun shekara ta 2022 miladiya siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam siffar shi ta halittar jiki siffa ce wacce tunda wannan duniyar take ba a taɓa ganin mai irinta ba barantana kuma siffofin halayyarsa a nan kam kusan mai faɗa sire ya faɗi iya abin da ya fahimta amma babu wanda ya isa ya gama faɗar lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da halayensa sai dai a dunƙule maganar a ce alqur'ani shine halayensa duk abin da kaga alqur'ani yana umarni da shi to wannan shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya fi kowa bin alqur'ani haka nan duk abin da kaga alqur'ani ya hana wannan shine halin Annabi sallallahu alaihi wasallam fanuwa daga wannan abin domin ya fi kowa hanuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta daga dukkan sauran halitta ya bambanta daga dukkan mutane ta wajen siffar kamalar halaye da kuma kamalar jiki irin yanayin da babu wani bayani da ya gama siffanta shi ya kasance wato gurbin shi a cikin zukatan mutane yana tabbatuwa saboda tsananin soyayya da suke mishi da girmamawa sai da ya kasance mazaje sun yi fana'i wato sun ɓace a cikin girmamawa da kuma kambamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam irin girmamawa da kambamawa da duniya ba ta taɓa ganin an yi wa wani namiji daga cikin mazaje ba haƙiƙa waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun so shi soyayya da ta kai maƙurar ƙurewa wanda har sai da ya zamto ba su damu ba don su rasa ransu ko su rasa wata gaba ta jikinsu ko su rasa dukiyoyinsu ko su rasa komai ma matuƙar dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a raye sun gwammaci duk abin da zai same su ya same su su da a ce ko da kaya ta suki jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so shi irin san da duniya ba ta taba gani an yi wa wani mutum baka afin shi sannan a bayan shi ba taba yi wa wani irin wannan san ba babu wani dan adam wanda Allah ya azurta shi da irin wannan soyayyar tsakanin shi da sauran yan uwansa jama'a in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ummu ma'abadin al-quzaiya radiyallahu anha wata mata ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ratsu ta rugarta tare da sayyidina Abubakar da Amir bin Fuhaira da kuma Abdullahi bin Uraiq al-Laisi lokacin da suka taho za su hijira daga Makka zuwa Madina ya ratsu ta rugarta dan neman abinci ko kuma nono haka in tana da shi sai ta ce babu awakin ta duka sun tafi kiyo sai wata yar kujajariya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce in kin mana izini zamu tatsa daga jikin wannan din sai ta ce to ai ga ta nan amma babu nono a jikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce in kin mana izini dai zamu tatsa daga jikinta sai ta ce to ga ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannayensa masu albarka a jikin akuyar ya daga ta sai ga akuyar gaba ɗaya ta gyagiji jikinta yayi kyau ta dawo kamar ba ita ba Allah ya canza halittarta nan take sai ga hantsarta ta cika da nono Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa mai albarka ya fara tatsar nonon akuyar nan sai ga tambarin tafin hannunsa ya fito a jikin hantsar akuyar a jikin wannan akuyar kwaya daya ya tatsi nonon da ya ishi wayannan mutanen da ke tare da shi mutum uku sannan kuma ita kanta ummu ma'abadin din ita ma ta sha sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha sannan ya sake tatsar wani kuma ya cika mata masaki ya bar mata a wajen kai daga ganin irin yanayin abun ka san hannu ne na mu'jiza wato wanda ya fi gaban kwatance ummu ma'abadin al-quzaiya ashe lokacin da ta ga wayannan abubuwan ban mamaki tun lokacin da ya rike akuyar ta ga siffar akuyar da siffar halitta ta gaba ɗaya an canza to tun daga nan sai ta gane cewa wannan mutumin ba irin sauran mutane ba ne saboda haka sai ta tsaya ta zuba mishi ido ta kalle shi sosai irin kallon ma da sahabban shi ba su yi mishi ta ƙare mishi kallo ta kalli iya kallonta sannan shi ne take siffata shi ga mijinta lokacin da ya dawo daga inda ya tafi ya tarar da nono mai yawa a gida ya ce ke wannan fa ina kika same shi ya ce ai wani bawan Allah ne mai ban mamaki wani mutum ne mai albarka ya ratso ta nan rigar mu kaji ga abubuwan da suka faru sai ya ce to siffata min shi shi ne sai ta faɗi iya abin da za ta iya faɗa game da siffofin shi sallallahu alaihi wasallam dake cewa mutum ne mai mabayyanin kyawu mabocin hasken fuska mai kyawun halaye mutum ne wanda shi ba mai kankanin kai ba sannan kuma shi ba mai babban kai ba ne ta ce mutum ne mai madaidaiciyar halitta yana da kyakkyawan wuya sannan kuma a yanayin gashin girarsa wato akwai lankwasa haka gashin girarsa ya lankwashi kamar zai haɗu da junansa na idansa na hagu da na idansa na dama girar kamar za ta haɗu da juna saboda kyawu sannan ta lankwashi sannan a cikin sautin maganarsa idan yana magana ta ce akwai nutsuwa kuma mutum ne mai mayarwacin gashi sannan idansa koyaushe kamar ya sa tozali wato ainihin farin cikin idansa fari ne kwal haka nan bakin cikin idansa baki ne sosai kwayar idanunsa take cewa mutum ne mai mayarwacin idanu sannan kuma idanunsa kwayar bakin da ke ciki baka ce sosai sannan kuma farin cikin idanun fari ne sosai sannan yana da ratsin ja a cikin idanunsa wanda wannan ratsin ja din yana alamta jarumtaka sannan yana da hanci wanda yake mai tsawo haka ba irin tsawo na muni ba tsawo na kyawu sannan gashin kansa yana da tsananin baki tace idan yayi shiru sai ka ga nutsuwa ta lullube shi idan kuma yana magana wato sai kwarjini ya lullube shi yace shine mafi kyawun mutane kuma mafi kwarjinin su daga nesa sannan kuma shine mafi kyawun mutane kuma mafi dadin zama idan ka matso kusa da shi idan yana magana akwai wani irin dadi a cikin maganarsa kuma shi maganarsa dalla yake yin ta ba magana ne a harkutsa ba maganar shi wata kalmar ba ta shiga cikin wata dalla yake yin maganarsa kai ka ce muryarsa da sautinsa da kuma kalmomin maganarsa kai ka ce kamar
ƴaƴan carbi ne haka ko kuma ƴaƴan abun wuya wanda aka jejjera su haka yake maganar sa mai madaidaicin tsawo ne shi ba dogo bane zankali ne kuma ba gajere bane dubduf babu wani ido da zai kalle shi ya raina shi saboda gajarta haka nan kuma babu idan da zai kalle shi wato ya ki shi saboda tsawo haka yake shi tsakanin dogaye da gajeru haka yake mai madaidaicin tsawo idan yana tafiya a cikin mutum uku a kankanin su zaka ga ya fi su gaba daya hasken fuska ya fi su kwarjini duk daga inda ka taho in yana cikin mutane shi kadai kake hangi shine kuma mafi kyawun mutane wajen alƙadari yana da abokan tafiya masu matukar girmamawa gare shi idan yayi magana in yana magana sukan yi shiru su saurare shi idan kuma yayi umarni sukan yi rige-rige wajen aiwatar da umarninsa sannan sukan yi kokari sosai wajen yi mishi hidima amma shi duk da hakan bai damu da lalle ya sa ai mishi abu ba yakan yi kokari don yayi da kanshi saboda kankan da kai da tawabu shi ba mutum ne mai yawan daura fuska ba ko ba mutum ne wanda in an nemi shi ko an nemi wani abu a wajen shi zai ce babu ba sallallahu alaihi wasallam shi ma sai na Aliyu dan Abu Talib radiyallahu anhu yana tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu kalmomi kwatankwacin wannan din yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai tsawo haka siriri ba sannan kuma shi ba gajere bane dubdub da ƙasa ya kasance mai madaidaicin tsawo ne a cikin mutane sannan shi ba mai dunkulallen gashi bane kuma shi ba mai yalwayan gashi bane haka yake gashin shi mayarwaci ne madaidaici yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne mai kumburarren kumatu ba sannan kuma shi kumatunsa ba a motse yake kamar irin na ramammun mutane ba ya kasance mai kewayayyar fuska ne yana da kuma hasken fuska idan shi yana da da'aji wato farin cikin idanun fari ne kwal haka nan kwayar bakin da ke ciki baƙaci sosai sannan kuma mai mayarwacin gashin gira ne haka nan gashin kan idanunsa yana da yalwa sosai koyaushe baƙi ƙir ne kamar an sa mishi tozali yana da manyan kafadu yana da kuma manyan damatsu wanda wannan yana nuna alamar gwarzantaka da kuma jaruntaka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai mayarwacin ƙirji ne sannan mai manyan gabbai ne wato ƙasusuwan gabbansa manya ne idan yana tafiya yana ciruwa ne kai ka ce kamar saukowa yake daga wani waje mai tudu idan zai waige yakan juya ne gaba daya ya kalli inda yake so ya kalla a tsakanin kafadansa ta baya akwai hatimin annabta shine mafi yalwar mutane tafin hannu wato tafin hannunsa mai yawan kyauta ne sannan kuma shine mafi jarumtakar mutane a zuciya sannan kuma shine mafi gaskiyar mutane a wajen zance shine mafi cika alkawari a cikin dukkan mutane haka nan kuma wajen halaye shine mafi taushin hali a cikin dukkan mutane wajen karamci kuma shine mafi karamcin mutane a wajen zamantakewa duk wanda ya hange shi daga nesa sai kwarjininsa ya kama shi wanda kuma yayi mukhalada da shi wato yayi wata hulɗa da shi ya gane yadda yake to sai ya so shi duk wani mai siffata shi yakan ce lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu ban taba ganin irin shi kafinsa ko a bayansa ba sallallahu alaihi wasallam wannan ibnu hisham ya kawo a cikin kitabu sirah juz'i na 1 shafi na 401 zuwa na 402 a cikin wata riwayar kuma sai na radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mayarwacin kayi ne yana da kuma manyan damatsu yana da wato dogayen gabbai sallallahu alaihi wasallam idan yana tafiya yana sauri za ga alamar sauri tare da shi amma ko ba sauri ne irin namu wanda za ka ji mutum yana nishi ko yana wani yanayi ba shi idan yana tafiya kai ka ce kamar saukowa yake daga wani waje mai tudu ciruwa yake sallallahu alaihi wasallam ba tafiya ce irin ta kananan mazaje wanda za ka ga mutum yana tafiya yana jan kafa ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya wato sahabban shi masu bin shi a baya sai sun yi gudu-gudu sauri suke iya tarar da shi amma shi a hakan tafiya yake a nutse sai na Jabir bin Samura radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai mayarwacin baki ne kuma ya kasance idanunsa wato yana da gashin idanunsa yana da tsananin baki ko yaushe za ka ga idanunsa tamkar ya sanya tozali saboda kyawu haka nan kuma yana da yalwataccen nama a dugadugansa Abu Dufail yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatar jikinsa ya kasance wato fara ce mai cudanyar jajaja fuskar shi kuma mai haske ce a koyen shi haka nan sai nan Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai mayar watan tafukan hannaye ne mai bayyanannen hasken launi ne ja ne cudanye da fari haka yake haka nan fatar jikinsa ba mai duhu bace yace har aka karbe shi wato har ya koma ga Allah gaba daya to furfurar da ke tsakanin gemun shi da gashin kanshi kwaya 17 ce a wata ruwayar ma yace furfurar da ke kanshi anan ne kai waje jan goshin sa anan furfurar take Abu Juhayfa yace naga wani irin haske haka na fari a kasan leban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kasa Abdullah bin Busrin radiyallahu anhu shi ma yana siffata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana zuwa cikin sahih al-Bukhari ya cewa ya kasance a jikin gemun Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai furfurar yar kadan haka daga ciki yana Al-Farawi bin Azib yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai madaidaicin tsawo ne sannan kuma yana da yalwataccen kirji yana da manyan kafadu yana da wani gashi haka siririn layin gashi wanda ya taso tun daga kan kirjinsa har zuwa kan cibiyar shi sallallahu alaihi wasallam sannan gashin kansa yana zuwa har kan cikin kunnansa yace wata rana da na ganshi a cikin riga haka da kwarjalle iri daya jajaye yace lam arshan qabbu ahsana minhu ban taba ganin wani abu mafi kyawu kamar shi sallallahu alaihi wasallam tunda nake wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan saki gashin kansa wani lokacin kuma yakan raba shi kashi biyu ko kashi uku haka ya zo duka wannan a cikin sahih al-Bukhari juz 1 shafi 503 Al-Bara'u bin Azim ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyawun mutane a fuska sannan kuma mafi kyawun mutane a halaye wato yadda yake da kyawun halitta haka yake da kyawun halaye sannan an tambayi Al-Bara'u bin Azim shin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkiri take kamar irin kirkirin da takwabi ke yi sai yace a'a burde cewa shi fuskarsa tana haske ne irin hasken farin wata a wata ruwayar kuma yake cewa kana wajhuhu mustadiran fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance kewayayya ce ba mai tsawon fuska ne haka zololo ba sannan kuma ba mai gajeriyar fuska ce haka dubdub wanda ganta da babban kumatu ba haka yake ba ar-rubayyu bint mu'awiz radiyallahu anha tace law ra'aytahu ra'aita ash-shamsa tali'a yace aida zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kace rana ce ta tsinkayuka saboda haske da kwarjini sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba a iya zuba rana ido ka kura mata ido to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka iya kura mishi ido saboda kwarjini shi sallallahu alaihi wasallam Jabir bin Samura radiyallahu anhu yace wata rana naga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani dare mai tsananin hasken farin wata sai da kasance sai in kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam sai in daga kaina in kalli farin wata dake sama a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da jajayen tufafi yace ina kokarin gwadawa ne in ga tsakanin shi da farin watan wanne ne yafi wani kyau yafi wani haske yace ai fa iza huwa ahsana indi min al-qamar yace wallahi sai na ganshi yafi farin watan nan kyawu yafi shi haske a wajena sallallahu alaihi wasallam Janna Abu Huraira radiyallahu anhu yace ma ra'aytu shay'an ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin wani abu mafi kyawu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wato ban taba ganin abin da ya kai shi kyau ba ka annash shamsu tajri fi wajhihi kai ka ce rana ce take gudana akan fuskar shi saboda haske wa ma ra'aytu ahadan asra fi mashihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ban taba ganin wani mai saurin tafiya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka annama al-ardu tudwa lahu kai ka ce nannade mishi kasar ake yi wa anna lanajhadu anfusana wa innahu la ghayru muqtaris yace muna wahalar da kanmu sosai muna shan wahala wajen bin shi in yana tafiya a rari shi kuma a natsaye yake tafiye shi ba gudu yake ba ba ma saurin yake ba tafiya yake daidai normal amma mu sai mun yi gudu mun gaji muna tafiya tare da shi sallallahu alaihi wasallam saboda ba tafiya yake irin ta ragwaje ba tafiya yake irin ta manyan jarumai kuma tafiya ce wacce tana kunshe da mu'jiza kaje yace idan yana tafiya kamar ana nade mishi kasar nan da nan sai ga yayi tafiya mai yawa sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ka'abu dan Malik radiyallahu anhu yace kana idza surra istanara wajhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana farin ciki ko an aka faranta mishi rai sai ga fuskar shi tana kirkili tana haske hatta ka annu qibatu qamar har sai ya zanto kai ka ce fuskar tashi wani yanki ne na farin wata saboda haske sallallahu alaihi wasallam kai sahabbai radiyallahu alaihim duk wannan abin da suke faɗa ba suna faɗa kawai iya abin da za su iya faɗa ne amma hakikar abin da idan su ya gane musu na kyawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai faɗi ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gumi suna yana tare da nana Aisha radiyallahu anha sai ya kasance wato gumin da ke jikin fuskar tashi shi kansa gumin yana daukar ido yana kyalkyali yana daukar idanun mutane nana Aisha radiyallahu anha sai da tana da wani baitun waka haka da wani mawaki wani mawaki Abu Kabir yana cewa wa idza nazarta ila usrati wajhihi barakat kabarqil aridil mutahallili sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya kasance idan ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kan rera wata waka yakan cewa aminun mustafan bil khair yad'u qadawil badri zayilahu zalamu yake cewa amintacce ne zababbe ne tacecce daga ubangiji yada ubil khair yana kira ne zuwa ga alkhairi wato yana wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirari ne yana cewa ka zo il badri zai lahu zalam yace fuskar shi tana haske kamar irin hasken farin wata wanda yake gusar da dufafi sai na Umar radiyallahu anhu shi ma yakan rera irin wannan kirarin irin kaulin Zuhair bin Abi Sulma da shi ne sayyidina Umar yakan rera wa annabi sallallahu alaihi wasallam law kunta min shay'in suwal bashari kunta al-mudi'al laylatal badri yaji aida ce kai a cikin wasu mutane kake ba dan adam ba da ce a cikin wasu da kake kai ba dan adam ba da ka kasance kai ne mai haskakawa a daren nan na 14 ga wata wato daren da farin wata ya fi tsananin haske idan sai na Umar ya faɗi wannan sai ya ce to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi fushi aka ga fuskar shi ta yi ja sayyidina Jabir bin Samurah radiyallahu anhu yake cewa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam a diddigin sa nan akwai a shafewa a diddigin sa saboda kyawu ba diddigi ne da shi irin na sauran mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin dariya irin kyakyata wannan sai dai kaga yayi murmushi kan koyaushe ma a cikin sa yake yace na kasance idan na kalli annabi sallallahu alaihi wasallam nakan ce akhalul ainaini wa laysa bi akhal nakan cewa gashi ne idan sa kamar wanda koyaushe ya sa tozali amma kuma shi ba tozali yasa ba da cewa kuma yana daga cikin sunnonin sa sanya tozali din yakan sa tozalin amma idan nashi koyaushe haka yake kamar ya sanya tozali saboda kyawu ga farar fata mai haske ga idanu mai kyawu malam sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbi Abdullahi dan Abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a fulajin saniyataini tsakanin haƙoransa haka akwai dan wani gab kamar wushiriya haka wanda idan yana magana sai ga haske yana fitowa ta tsakankanin wushiriyar shi sallallahu alaihi wasallam wuyan shi kuwa saboda tsananin kyawu kai ka ce wata munduwa ce ta azurfa gashin girarsa akwai lankasa haka a jikin gashin girarsa haka ya lankwashi haka ya abin nan geminsa kuma yana da yarwataccen gemu yana da yarwataccen goshi sallallahu alaihi wasallam sannan yana da wato shafaffen kumatu kamar yadda na faɗa da kumatun shi ba arami yake ba kuma a kumbure yake ba daga jikin kirjin sa zuwa cibe shi kuma akwai wani gashi siriri haka kamar sanda sannan cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kirjin sa daidai da daidai suke abinan wani bai fi wani tudu ba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da gashi a jikin zira'in sa da kuma kafadar sa kirjinsa kuma babu wani gashi in banda wannan na ɗazun wanda na faɗa wannan siriri wanda ya taso daga kirjin shi zuwa cibiyar shi yana da shafaffen kirji mai yarwaci kuma yana da manyan gabbai sallallahu alaihi wasallam yana da mayarwacin tafin hannu da zarazaran yatsu sallallahu alaihi wasallam shi in yana tafiya tafiya yake da ƙarfi ba tafiya ce irin ta ragwage ana tafiya ana jan kafa ba sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu yace tunda nake hannuna bai taba taba wani alhariri ko dibaji wanda taushin sa yake kamar taushin tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ba an san alhariri ko wani yadi ne wanda yafi auduga laushi yace to ban taba taba wani abu ko alhariri ko dibaji wanda taushin sa yake kamar tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dibajin shi ma kamar nau'i ne na alhariri haka nan yace ban taba sansana wani turare almuski wanda ya kai kamar kamshin tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace ko ambar ko miski ko wani abu mai kamshi ban taba jin wani abu mai kamshin tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tafin hannun sa da gumin jikin sa sallallahu alaihi wasallam ya kasance mahaifiyar Anas dan Malik din idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci taka zo tana takar gumin jikin shi sai ya farka yake ce mata Ummu Sulaim wannan menene kike yi haka tace ya Rasulullahi gumin jikinka ne muke tara mu ƙara wa turaren mu dan turaren ya ƙara kamshi taji fa sallallahu alaihi wasallam Abu Juhayfa yace wata rana na riƙe tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na dora shi akan fuskata yace wallahi sai na ji tafin hannun nasa ya fi kankara sanyi saboda rahama sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma ya fi dadi fiye da kamshin almuski sallallahu alaihi wasallam shi ma tafin hannun sa koyaushe kai ka ce ya fito da shi ne daga kwalbar turare saboda kamshi koyaushe haka tafin hannun sa yake sai na Jabir bin Samurah radiyallahu anhu yace a sannan yana yaro yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kuma tuna sai na ji wani sanyi da kuma dadi da kamshi daga wannan shafar da yamu kai ka ce a sannan din ya fitar da tafin hannun nashi ne daga kwalbar turare sai da Anas dan Malik radiyallahu anhu yace gumin jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam haske yake kamar lu'lu'u Ummu Sulaim tace wallahi gumin jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowanne turare kamshi sai na Jabir radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bin wata hanya ba in wani ya bi shi a baya face sai ya gane hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam bi saboda kamshin jikin shi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a tsakanin kafadin sa akwai hatimin annabta wanda wannan hatimin nan annabta ya kai kamar girman kwantar tabara kuma yana sajewa da jikin shi sallallahu alaihi wasallam haka tsoka ce daga tsokokin jikin shi ta dan tasuwa ka tayo sama amma ta fi kusa da kafadar shi ta hagu wato a saitin zuciya kenan wasu malaman sun ce a jikin hatimin nashi na annabta an rubuta tawajjah haisu ma shi ita fa innaka mansurun sa gaban ka inda kake so kai abin taimako ne sallallahu alaihi wasallam wajen kyawun halaye kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta daga dukkan mutane ga kuma fasahar harshe ya fi dukkan mutane fasahar harshe da kuma balaga wajen maganarsa idan yayi magana to duk ilimin mai balaga to bi sai ya samu wani abu na gyara a ciki ba ya kasance ya san dukan lugha ta kabilun larabawa daban-daban lokacin da kabilun larabawa sukan zo su zo su musulunta to idan suka zo su yakan yi musu hudaba da irin yarensu da irin magana da suke iya fahimta yakan yi muhawara da su da irin yarensu sauran sahabbai kawai sai dai su yi shiru su zuba ido domin ba sa fahimtar ma wasu kalomin da yake fara wajen haƙuri ko da juriya Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin afuwa yayin da ya samu damar ramuku da kuma yayi afwa sallallahu alaihi wasallam, to babu kamar shi. Haka nan da tsananin juriya bisa abin da ran shi baya so, to yanan duka sifofi ne waɗanda ubangijin shi subhanahu wataala ya ladabtar da shi a kansu. Kowanne mai haƙuri akan samu wani lokaci da zai zama an ƙure haƙurinsa, akan samu wani lokaci za a ga yayi wani abu na wauta, duk wani mai haƙuri. Amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da cutar mai cutarwa take ƙaruwa, to shi kuma gwargwadon haka haƙurin shi yake ninkuwa har ma fiye da haka. Ya kasance yayin da jahili ko wanda bai san girman shi ba ya zo yayi wani abu na barna, to shi kuma a sannan yake ƙara yin haƙuri ma. Ya ishe mu misali lokacin da wani bararaman ƙauye ya zo cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya samu waje kawai ya tsuguna, ya fara tsilla fukari. Sahabbai radhiyallahu anhum suka taso suka yi kan shi kuma za su cinye shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tsawa ya hana su, ce ku bar shi ya gama. Sai da ya abin shi ya gama ya ce to a kawo gugar ruwa a zuba wa fitsarin, shi kenan gunya tsakaka. Aka kawo gugar ruwa aka kwara wa fitsarin, shi kenan. Shi kansa bararaban ƙauyen da ya miƙe daga fitsarin nasa ya san ya yi laifi, to gunwa zai nemi gafara wajen Allah subhanahu wataala wanda ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka sai ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, ya Allah ka gafarta min ka ji kaina da ni da Annabi Muhammadu
sallallahu,
amma bayan mu biyun nan kar ka ji kan kowa. Yana jin haushin abin da sahabbai suke mishi ne.
Na'am, ran zai ba shi.
Shi ne yana min yarama. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai murmushi yace mishi ka tsare yalwar Ubangiji.
Hibe
duwa ne hun da yi ba. Amma ai kaga haƙurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma
gaskiya ne.
Wata rana fa yana tafiya. Yana tafiya wani mutum ya zo ya kama rigar shi ta baya, ba ko riga ba ce ma mayafi ne ta baya, ya ja Anas dan Malik ya ce sai da muka ga shatar abin a jikin wuyan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya shaki mar wuya ta baya ya jawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waigo ya ce mishi menene, sai mutumin ya ce ba ni daga dukiyar da Allah ya sanya a hannunka, domin ba taka bace ba ta mahaifinka bace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kawo a bashi. Aka yi Umar goma ta arziki ya ce duk a bashi. Kaga yanzu in kai ne
mutum
to ai ka shi to ni daga koman jiyo da naushin ba dai kan kyautar dai kan ba zan yi ba gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hakan sai da ya bashi ya ji ya ishe shi. Wata rana wani mutumin ƙauye ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam dan wani abu haka irin na ƙauye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo na ga ko buhun dabino ne ko wani abu sai ya bashi, yace wannan ya ishe ka? Yace a'a ya Rasulullahi, wannan bai ishe ni ba. Aka saki karo mishi yace to ya ishe ka haka? Ya ishe ka kai godiya? Yace a'a, yace gaskiya ban gode ba
sallallahu
alaihi wasallam. Annabi yace a karo mar dai. Aka saki karo mishi yace to yanzu kan kai zumunci, kai kyauta, kai karamci. Sai kuma yayi godiya yayi kirari ya tafi. Wata rana mutane sun kewaye shi sallallahu alaihi wasallam, yana ba ni kaza, wannan yana ba ni kaza, wancan yana ba ni kaza, wancan yana ba ni kaza. Sai na Umar radiyallahu anhu sai zai kore su, yace kun kuna ta matsawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su. To akwai ina jin ko Ka'ab dan Malik ne ko wani daga cikin mawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sa ubaiti yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa kai ta bayarwa ya Rasulullahi, kai ta bayarwa, kar ka ji tsoron talauci. To ai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga fuskar shi tana haske, yana murmushi yace bi hadha umirtu, da wannan Allah ya umarce ni sallallahu alaihi wasallam. Ka ji ba, an kori masu roƙon ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma bai ji dadi ba a ransa.
Sakara
ne nan. Aisha radiyallahu anha tace ba a taba baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam zabi tsakanin abubuwa guda biyu, face sai ya zaba abin da yafi sauki daga cikinsu. Sai dai idan ya zamto abin mai sauki din akwai saban Allah a ciki, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa ne santa shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daukar fansa dan kan kanshi ba, komai a kamar in kaga ya dauki fansa, sai dai in idan an taba wani abu na alfarwar Ubangiji to anan ne kan Annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari. Haka nan Imam Bukhari ya ruwaito a cikin Sahihu na shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan mutane nisan hakuri da kuma nisan fushi wato akan dade ana yin abu aitai shi ba zai yi fushi ba haka nan kuma duk yanda ka kai da cutar da shi abu kadan zaka fada mishi na bayani sai ya fahimce ka kuma ya yarda da kai a wajen siffar hakuri da karamci kuma da kyauta da baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mai bayani da zai iya gama bayanin yadda yake don babu wanda yake sai ya faɗi gwargwadon yadda yake wajen waɗannan halayen ya kasance yana bada kyauta irin kyautar mutumin da baya tsoron talauci to in ba ba wanda baya tsoron talauci ba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yazo raba ganimar yakin hawazin a cikin lokaci kankani ne raquma sun kai wajen guda 10,000 ko 15,000 awaki sun fi 40,000 ukiyar zinari da azurfa ukiya ta fi ukiya 50,000 amma annabi sallallahu alaihi wasallam daga safa kafin hantsi ya gama raba shi ya ba wa wani mutum ana jin sai na Abu Sufyan ne ya bashi raqumi 100 awaki 200 sannan kuma da ukiya 4 ta azurfa sai ce a ya fa haka ya bi kwanan abu saboda ukiya 5 ce fa take isa zakka ta dinari ukiya 5 ce take isa zakka kuma kaga zakkan nan naira 1,000,000 ce yanzu da wani abu yace to dana fa dana Muawiya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma na bashi kudin kucin haka aka bashi yace dana Yazid fa akwai Yazid dan Abu Sufyan yace shi ma na bashi kudin kucin haka Safwan bin Umayyah yazo yana kallon raquma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ko kana so ne kafin yace wani abu yace na baka 100 ya bude baki zai godiya yace na kara ma 100 kafin yace wani abu yace na saki kara ma 100 300 fa a cikin kasa da minti daya washi raquma 300 wanda kowanne raqumi daya irin in garman raqumi irin na wannan lokacin a yanzu kowanne kwaya daya da babu zai iya yin kamar naira 300 a ba mutum 300 hasa 300 in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa isa yi wannan dan Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yafi kyauta yafi baiwa ba ma kamar idan watan ramadana ya kama saboda a kowanne dare na watan ramadan malaika jibril yana zuwa mishi suna yin darasu na alqur'ani shi da shi to bayan sun yi wannan darasin na alqur'ani malaika jibril yake ce mishi haka yake haka aka saukar maka to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda farin ciki da wannan yakan wayi gari yayi ta kyauta kamar irin iskan nan mai sanyi ta damuna iskan nan mai dadi ta damuna wacce irin in an yi zafi sosai ya kaje wata irin iska da yamma ta taso haka mai dadi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kyauta irin iskar da ke raba gajimare yana Jabir yace ba taba roƙar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu yace a'a bazan bayar ba taba roƙar shi wani abu yace a'a bazan bayar ba kasan ko duk kyautar mai kuɗi akan kai matsayin da wani abun in kace ba na kaza zai ce a'a wani amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba a wajen shaja'a kuma wato jarumtaka annabi sallallahu alaihi wasallam bai da kutumkaci wajen jarumtaka da karfin jiki ya kasance a garin Makka akwai wani dan kokawa ana ce mishi rukanatu ba a taba kare shi ba a kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mishi rukanatu ka musulunta yace a'a sai dai in zaka iya kada ni a kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in an kada kai din zaka musulunta yace eh shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya karfin jiki irin na annabta malam yana daukar shi ya sama da shi ya bika shi da kasa sallallahu alaihi wasallam rukanatu yace ai shi bai shirya ba tukunna bai shirya ba aka sake yi ne ya sake kada shi ai dole ya sallama ya musulunta
sallallahu alaihi
sahabai suka ce wata rana an ji wani abu mai ƙara a gefen garin Madina kamar yadda sai da Anas dan Malik radiyallahu anhu ya ruwaito sai da kowa ya firgita duk wanda ke cikin garin Madina a wannan daren sai da ya firgita mutane suka fito an fito ana tunanin to yanzu wa zai je wajen ƙaran nan ya je gano ko me an rasa wanda zai magana
kawai can sai suka hango duhun mutum kawai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu kar ku tsorata ku koma shi har ya je ya gano abin ya dawo lokacin da sauran mutane suke sun furgita ma kowa baya so a ce shi zai je ya gano wannan abin amma shi har ya je ya gano ma ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kuma kunya wajen kunya da kawaici ya fi kowa abu su irin al-khudri radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi budurwa ananin kunya irin budurwan nan tada wata dakin mahaifiyarta ma sai an sa mata labuli a dan wani gu haka ta ke an kewaye mata dan wani gu haka da labuli nan take shiga ta buya koyaushe zara an dan yi baki sai ta shiga nan ta buya ba da su ganta budurwa irin tada a zamanin larabawa suna da irin wannan guraren sukan yi dakunan su manya ne don akwai budurwa a gidan sai a danye mata dan wani guwa ka dan yar wata kwana haka a kewaye mata shi da labule tana ciki saboda kunya ba da so wani ido wani bakon ido ma ya kalle ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi irin wannan budurwa ta da ananin kunya idan aka yi mishi abin da baya so baya iya magana kawai sai dan a ga alamar baya so din daga fuskarsa daga yanayin fuskarsa shi baya daura fuska baya daura fuska kuma sai dai kawai a ga alama a fuskar shi in baya son Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baya kura wa mutane ido saboda kunya ba zai iya kura maka ido haka ba baya yi mafi yawan lokuta yakan sunkuyi da kanshi ne kasa dan zai kalli mutum haka sai dai ga dan a yafice haka da haka yake kallon mutum ya dan dan kai haka dan ya kalle ta shi kenan ya sunkuyi da kanshi sallallahu alaihi wasallam baya fuskantar mutum da abin da mutum yake ki in mutum yana da wata inkiya ko wani suna mummuna da baya so a gaya mishi to annabi sallallahu alaihi wasallam baya gaya mishi haka nan baya kiran mutum da wata inkiya mara dadi sannan kuma duk lokacin da wani labari ya iske shi cewa wani yayi kaza ko wani yayi abu kaza ko wani ya ce kaza matsar abin da ya mara dadi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam baya samu shi ce kai wani me yasa zaka min kaza me yasa zaka ce min kaza a'a sai dai tara sahabban gaba daya sai yayi nasiha ga dukkan kowa in ta shi nasiha ma cewa yake ma bala aqwamin yasna'una kaza wa kaza me yasa mutane suke yin kaza da kaza ne me yasa mutane suke cewa kaza da kaza misali wata rana akwai wata baiwa ana ce mata barira hadimar nana Aisha ce ana Aisha ce ta saye ta sai ta intata tana zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana yin hidima to wata rana sai wani mutum ya ganta haka lullubin kanta ya dan goce sai ya ce mata ke barira ki gyara lullubin kanki in ba kiya gyara lullubin kanki annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai cece ki ba a lahira ba zai amfani ki da komai ba a lahira ba zai hana Allah ya kona ki ba kaza 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 yana ta maganganun mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai barira ta ji ta gaya mishi ya gaya mishi sai hankalin sai ya tashi sai ya fito yana jan kwarjallan sa haka ya fito ya hau kan minbari ya wai me yasa mutane wasu mutane suke cewa ba zan yi ceto ba ne ya ce wallahi na fi dukkan mutane girma a wajen ubangiji na ban faɗa dan alfahari ba ya kuma a ranar alkiyama ni ke da shafa'atu kubra mafi girman ceto ya ce kuma zan yi ceto waɗanda na ceta ma sai sun yi ceto sallallahu alaihi wasallam ajaba da faɗi sunan wasu ƙabilu manisanta ƙabilun can ƙasashen Yemen ya ce to har waɗannan ƙabilun ya ce sai ceto na ya shafe su na riƙa yin ceto gaskiyar farar zaku da yake yaban wani jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Ali Zainul Abidin yana yaban shi yana cewa yaqdi haya'an wa yughda min mahabatihi fala yukallimu illa hina yabtasimu yace yana sunkuyi da kai saboda kunya mutane kuma suna sunkuyi da kai saboda kwarjinin shi baya yin magana face sai san da yake murmushi duk san da zai magana sai ga alamar yana murmushi kuma yana magana shi tare da murmushi yace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cancanta da wannan baitin ya fi dukkan mutane adalci ya fi dukkan mutane kamewa ya fi dukkan mutane gaskiyar magana ya fi dukkan mutane girman amana wannan fa duk
hatta makiyansa sun tabbatar da wannan tun kafin annabta sun kasance suna kiran shi Muhammadul Amin wato Muhammadu amintacci tun kafin annabta tun a zamanin jahiliya idan wani rikici ya barke tsakanin su sai suke sanyawa ya musu hukunci saboda sun yarda da shi gaskiyar zancen shi da kuma rubon amana shi Imam Tirmidhi ya rawaito daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu cewa Abu Jahal da kansa wata rana ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi mu fa ba ƙaryata ka muke yi ba mun tabbata kai mai gaskiya ne bari sai dai mu muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne amma mu ba kai muke ƙaryata ba ba kai muke ƙaryatawa ba shine Allah ya saukar mishi da ayar nan cewa fa innam la yukazzibunaka walakinna zalimina bi ayati llahi yajhadun ya rasulullahi su fa ba kai suke sani fantarwa ba fa sai dai cewa su alzalimai wato kafirai suna jayayya ne kawai da ayoyin Allah haka nan Hiraqal sarkin daular Rum lokacin da yake tambayar Abu Sufyan kamar yadda muka karanta a darussan mu na baya yace hal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala shin kun taba tuhumar shi da yin ƙarya kafin ya faɗi cewa Allah ne ya aiko shi Abu Sufyan yace a'a wallahi bai taba yi mana ƙarya ba mu taba jin wani abu na sarifa daga bakin shi ba Manzon sallallahu alaihi wasallam ya fa dukkan mutane tawabu wato kankan da kai haka nan ya ko dukkan mutane nisantar girmar kai ya hana mutane idan ya doso waje a rika miƙewa saboda shi har wata rana sayyidina Hassan bin Thabit an miƙe din sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba na hana ba sai sayyidina Hassan ya ce aqumu wal qiyamu ilayka fardu sai na miƙe ya rasulullahi domin miƙewa domin kai don girmamawa gare ka ai farilla ne wajibi ne ta yaya mutumin da yake da hankali isasshe zai ganka amma bai miƙe don girmamawa ba Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta miskine da talakawa waɗanda ma ba a damu da su ba a gari idan ba su da lafiya yakan je ya duba su yakan zauna cikin talakawa da miskinai ya yi zance da su ya zauna cikinsu ko da bawa idan ya kira shi ya gayyace shi zuwa wani abu to yakan amsa gayyatar kuma yakan zauna cikin sahabban shi kai ka ci shi ma ɗaya ne daga cikinsu baya bambance kanshi daga cikinsu an Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan gyara takalmishi in tsatsin takalmishi ya tsinke yakan dinke tufafinsa da kanshi yakan yi aiki da hannayensa kamar yadda ɗayan ku yakan yi a cikin gidansa yakan kuma tatsi nonon akuyarsa da hannunsa yakan wa kansa hidima baya kallafawa mutane cewa wane yi min kaza wane yi min kaza duk da cewa ga bayi nan akan samu a wajen yaƙi da sauransu baya ajiye su a gidan shi don su mara aiki ya fi dukkan mutane cika alƙawari ya fi dukkan mutane sadar da zumunci ya fi dukkan mutane tausayi da rangwami da rahama ga mutane ya fi dukkan mutane kyawun zama da kuma girmama dangantaka ya fi dukkan mutane ladabi ya fi dukkan mutane kyawun hali da shimfiɗar fuska ya fi dukkan mutane nisanta daga miyagun halaye Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san duk wani abu wanda babu kunya a cikin shi sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nisanci inewa mutane da zagin mutane baya yi ba kuma mai sakin baki ba ne haka a kasuwanni baya rama mummuna da mummuna sai dai shi yakan yi afuwa kuma ya kyautata wa mutane baya bar mutane su rika tafiya a bayan shi wato irin shiga gaba din nan a rufo bayan shi ana tafiya tinkis baya yi baya nuna shi ya fi bayinsa na gida girma baya bambance kanshi da su tunda yakan ci abinci tare da su baya bambance kanshi da bayinsa ta hanyar ta bangaren abinci ko ta bangaren tufafi yakan dinka musu tufafi irin nashi yakan kuma ci abinci irin nasu baya bambance kanshi da gare su yana kuma yi wa mai yi masa hidima ma hidima in ka zo nan ka yi mishi hidima shi ma sai ya maka hidimar sallallahu alaihi wasallam kuma bai taba cewa wani mai masa hidima ya ce masa tur ko ya ce wani me yasa kai kaza ba yana an tsammari kici shekara 10 ne inai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima amma bai taba ce min me yasa ba kai kaza ba sannan kuma bai taba ce min me yasa kai kaza ba in dai abu ya kure kawai yakan ce la qudra lakana da Allah ya kadarta abin zai faru aida da ya kasance shikenan baya kuma taba tuhumar wani akan wani abu da yayi ko kuma akan wani abu da bai yi ba ya kasance mai tsananin san miskinai yana kuma zama da su koda miskini ne ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kan halarci jana'izarsa kaga ba irin mu yanzu ba idan ka ga shugabanni sun je wajen janaza to ka tabbatar wani babban mai kuɗi ne ko dan uwan wani mai kuɗi ne ko kuma dan uwan wani shugaba ne ya mutu amma kana sadaka a kauye dan ka mutu ai ko ku 100 ne kuka mutu ba ruwan su in ga sun je sai din dan wata bukata ta su ta kashin kansu ko dan biyan bukatar siyasar su amma ba wai dan Allah aje dan ajazanta ko dan ajiya a halarci wajen ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yake ba wata mata da take sharar masallacin sa sai ga kwana biyu bai ganta ba ita tambaya ina take aka ce ai ta rasu ya rasulullahi yace to ya ba ku gaya min ba aka ce ai ya rasulullahi da daddare ne muna tsoron kar mu taso ka da daddare yace to aje a nuna min kabarin ta aka je aka nuna min kabarin ta ya mata sallah ya sallace ta a kabarin hatta yahudawa in ba su da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je ya ziyarce su ya gaida su in ba su da lafiya to kai yanzu idan an ce wane ne ba lafiya idan ka ji ba yaran ku ɗaya ba ko ba kungiyar ku ɗaya da shi ba musulmi ne amma ba kungiyar ku ɗaya da shi sai ka ga ai kamar bai da haƙƙin ka je ka dubo shi balantana kuma wanda ba addinin ku ɗaya ba kaga wannan sunnar yanzu ba ma raya ta wanda wannan kuma waɗannan sunnonin na annabi sallallahu alaihi wasallam halayensa duk wanda zai riko da sunna to wannan ya kamata mu riƙa domin da waɗannan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya cinye duniya da wannan halayen ya rinjaye dukkan mutanen duniya
har ne gai da lafiya a duba shi
warai da gaske sun sha su musulunta a gari a hannun shi ya je duba sun kuma daidai lokacin saboda jin daɗin abin da ya yi din ganin irin tsananin kiyayya da suke nuna mar kuma ga shi ba su da lafiya ma ya zo duba su sai su musulunta warai kuwa wani lokacin kuma suna musulunta sai ga kuma sannan dama ajalin ya zo daga sun rasu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yan uwansu to ku matsa sahabbai na ne za su wanke shi mu za mu sallace shi kaji fa sallallahu alaihi wasallam amma mu yanzu ko musu kuka yi da mutum gobe kaji an ce baban sa ya rasu ba lalle ne kaje ba saboda ai jiya kun yi musu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wulakanta wani fakiri saboda talaucin sa ba ya kasance wata rana a wani sashi daga cikin tafiye-tafiyensa sai ya umarni a yanka wata akuya sai wani a gyara wata akuya kai sai wani mutum ya ce wani daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi ni zan yanka ta sai wani ya ce ni zan fede ta wani kuma sai ya ce ni zan girka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa alayya jam'ul habab yace ni kuma ni zan yi kirari sallallahu alaihi wasallam kaji sai ya zabi aikin da yafi kowanne wahala wannan ya ce yankawa zai kaga yanka ba wahala wannan ya ce fedewa zai kaga shi na fedewa ba wani aiki ne mai wahala ba a gun waɗanda suka iya wani kuma yace shi zai girka ta shi zai dafa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alayya jam'ul habab ni zan nemo kirari wanda za a dafa naman da shi kuma kaga neman kirari a sahara ba a irin wuraren mu da ko ina ga bishiyoyi ba a sahara ganin bishiyar ma aiki ne sai kai tafiya mai nisa maka baka ga bishiya kwana ɗaya ban sana kuma samowa kirara a sahara sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ce ya rasulullahi kai zaman ka mu za mu yi kiraran mu za mu yi komai da komai sai ya ce ai na san ku din za ku yi komai da komai amma sai dai ni ba na so ne in fita daban a cikin mutane domin hakika Allah baya so ya ga bawansa ya fita daban a cikin sauran bayinsa in kuna tafiya tare da mutane ba a so kai ka fitar da kanka kai ne wani na daban wani special haka ba a so Hindu dan Abi Hala agwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan gidan na Khadija ne ina siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan tintintini ne da'iman mai yawan tafakkuri ne a cikin lamarin ubangijin shi bai da wani lokaci da ya ware musamman kawai dan hutu ne ba irin ne shugabannin mu yanzu ba wanda yana da weekend yana da wani lokaci na vacation a shekara wanda za a je a tafi wata ƙasa dan hutawa a je a yi sati biyu ko wata guda ba a nan an tafi hutawa mura ko dan zazzabin cizon sauro sai a tafi London a je a yi jinya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ware wani lokaci ma musamman dan yin hutu ba baya kuma yin magana in ba buƙatar yin magana ce ta taso ba in yana cikin mutane ba za ka ji shike magana kawai kowa yayi shiru yana saurara sau baya haka baya magana sai in buƙatar magana ta taso ko yaushe shiru yake mafi yawan lokutan sa shiru yake idan zai magana yakan yi magana da dunkulallun kalmomi kalmomi ne ɗan kaɗan amma sai ai karatu mai yawa a cikin su karma ce in yi tashi faɗa sai ganta ɗan kaɗan amma ta kunshi abubuwa masu yawa yanzu misali ɗauki magana shi da yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi sai ga wannan ta ishi mutum rayuwa in ka ɗauki magana shi la tababab kar ka yi fushi in ka ɗauki wannan ta ishe ka rayuwa in ka ɗauki maganar shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu da kuma ɗaya da yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim falyuhsin ila baybi ko kuma falyukrim jarahu falyukrim baifahu mutum ya girmama baƙonsa da kuma girmama maƙwabci da sauran duk irin waɗannan din da maganar shi da yake cewa attaqwa hahuna tsoron Allah anan yake nuna girjinsa da irin su إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله من تركي نبايا كرباسي أبو من تركي فقد أكير وأن زاق دكا إنك تورس أو نما أوني سيغا سنشيكا رايوا ما قبا دينتا دا أبن دلاك فتا إنك تورس أكن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليسمك إن دي شري نهارشنك إنك كل دوانا حديث فيا إشيكا كثيرا دك شر نهارشنك إنك أكي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ya ishe ka duk wani abu da jiki ke aikatawa in dai na sharri ne to wannan hadisin ka dauke shi sai ka ga ya ishe ka ya hana ka daga kowanne irin sharri to haka nan maganar girmama bakonka girmama makwabcinka sai ga makwabtakan nan akwai ta a mota ko a mota kuka shiga mota tare da mutum shi zai sauka a goka za kai za ka sauka a goka za to makwabcinka ne ana so ka kyauta mishi har zuwa lokacin da za ku rabu barantana a gona ko a wurin aiki ko a gida ko a kasuwa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun sa ga sunan kamar yan kadan amma an ka dauke su ka aiwatar da su a cikin rayuwarka sun ishe ka sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana matakar taskace harshen shi baya yin magana cikin abin da ba zai amfanar ba kuma ya kasance yana jan sahabbansa a jika baya rarraba tsakankanin su irin ka dauki maganar wannan ka kaiwa wannan baya yi yakan girmama su baki ɗayan su har sai da ya zamto kowanne daga cikin su yana jin tamkar shi yafi kowa girma a gun annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne sai ya ji kamar shi yafi soyuwa a gun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana girmama duk wani mai girma a cikin kowanne mutane yana kuma dora shi a kansu idan kuka zo kuka musulunta to shugabanninku da kuka zo tare da su to baya wulakanta su baya kuma sauke su daga kan darajojinsu yakan ƙara tabbatar musu da shugabancinsu da suke yi illa dai kawai ya gaggaya musu ga yadda za su yi shugabancin bisa tsari na addinin musulunci yakan wa'azantar da mutane kuma yakan kwadaitar da su akan abin da ya shafi neman lahirarsu idan bai ga wani ba daga cikin sahabban shi yakan neme shi ina kowa ne ya ce mishi ai bai da lafiya sai ya je ya dubo shi ina kowa ne aka ce a yayi tafiya ya ci sai ya mishi addu'a to Allah ya dawo da shi lafiya idan sun yi abu mai kyau yakan yaba musu kuma ya musu addu'a idan sun yi abu mai mummuna yakan musu nasiha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai adalci a tsakankanin su idan wani abu ya taso tsakankanin su ya kasance idan yana zaune sukan kewaye shi su yi shiru su saurari maganarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan jawo su a jika yakan kuma game su wajen yin nasiha kuma sannan zamansa da tashinsa da tafiyarsa da komai nashi yana yi ne tare da zikirin Allah duk sanda zai zauna zai ambaci Allah duk sanda zai miƙe zai ambaci Allah in zai bacci zai ambaci Allah in ya tashi daga bacci zai ambaci Allah in ya zo shiga makewayi zai ambaci Allah in ya fito daga makewayi zai ambaci Allah in ya zo yin alola zai ambaci Allah in ya gama alola zai ambaci Allah in ya zo zai shiga sallah zai ambaci Allah in zai shiga masallaci zai ambaci Allah in zai fita ma zai ambaci Allah in zai fara sallah zai ambaci Allah dama ita sallar kuma gaba ɗayanta ma ambatan Allah ne in zai tafiya zai ambaci Allah in ya hau abin hawan shi zai ambaci Allah in ya fara tafiya akwai zikirin da yake yi in ya dawo daga tafiya akwai zikirin da yake yi in ya hau kan tudu akwai zikirin da yake yi in yayo gangara akwai zikirin da yake sallallahu alaihi wasallam a kowanne abu yana da wani zikiri ke bancacce na musamman da yake haka nan wani mai tambaya ko mai roƙo bai taba zuwa gaban shi ya mai da shi haka hannu rabbana ba komai ba yakan baka duk abin da ka zo ka roƙa sannan kuma in babu abin a sannan yakan mayar maka da magana mai dadi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kowane lokaci shi mai murmushi ne mai saukin hali ne mai taushin dabi'a ne shi ba mai kaushin hali bane ba mai kaushin harshe bane ba mai yawan fushi bane ba mai sakin baki bane sannan kuma ba mai tuhuma bane ba kuma wanda zai rika yaban mutum ya mishi dadin baki dan ya samu wani abu bane daga gare shi ba kuma mai gafara bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kusa abinci dan rashin dadin sa ba sallallahu alaihi wasallam bai taba kusa abinci dan rashin dadin sa ba baya sukar wani baya kuma kushe wani kuma baya neman laifin wani ya rika binciken laifukan mutane baya yin magana sai a cikin abinda za a samu lada cikin sa idan yana magana sahabban shi sukan sun koyi da kai su saurare shi kai ka ce in tsaye ne akan kansu suna tsoron kasi motsi tsuntsun ya tashi ba sa yin magana sai ya yi shiru sallallahu alaihi wasallam ba sa kuma yin jayayya da junansu idan yana nan sallallahu alaihi wasallam idan wani zai yi magana a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to sauran sahabbai sukan yi shiru su saurara har sai ya idar ba zai yi kaga wani yana magana wani kuma ya ce a'a wane kaza kaza ne ya katse mishi zancen shi ba sa yi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda saukin hali wani lokacin in ya tarar suna hira tsakankanin su sun faɗi wani abin na dariya su sukan yi dariya amma shi yakan yi murmushi haka yakan yi mamaki daga abin da ya ga su ma suna mamakin sa yakan yi kuma hakuri bisa wauta irin ta bako idan wani bako ya zo wanda bai san girman annabi alaihi salatu wassalam bai zo yi wani abu mara dadi to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hakuri daga abin da zai yi har ma yakan cewa sahabban shi idan kun ga wani ma'abocin bukata ya zo neman wata bukata wanda ba zai iya zuwa inda nake ba to ko ku kawo shi sayyidina kharijat bin zaid radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi nutsuwar mutane a wajen zama yana zaune din amma yana lura da dukkan abubuwan da ke faruwa ya kasance mai yawan yin shiru ne baya yin magana idan ba bukatar yin magana ce ta taso ba kuma baya yin magana cikin abin da ba mai dadi ba ya kasance dariyarsa murmushi ce shi kawai murmushi yake kusan kowane lokaci ma a cikin murmushi yake haka nan idan yana magana zaka ji maganar shi madaidaiciya ce kuma a daidaice yake yin ta kalma ɗaya na bin ɗaya wannan na bin bayan wannan haka yake yin maganar shi haka nan su sahabban nashi idan suna gaban shi ba sa yin dariya sai dai su yi murmushi don girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da shi a dunkule dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun dukkan sifofi na kamala da cika wanda ba shi da kwatankwaci a cikin dukkan halittun Allah bai da kwatankwaci babu wani wanda zaka ce wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ka ce mishi abu kaza din shi yayi kyau kamar nawa ne to babu wannan shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake yaban shi ya mishi kurewar yabo a cikin alqur'ani ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim hakika lallai kai kana kan wasu dabi'o'i masu girma kafin hakan ubangiji subhanahu wataala ya yabi sauran annabawa kowanne akan wani hali nashi na musamman misali ubangiji ya yabi annabi ibrahim ya ce inna ibrahima la halimun awwahum munib Allah yana zance akan annabi nuhu alayhi salam ya ce innahu kana abdan shakura haka zance shi bawa ne mai yawan godiya annabi musa alayhi salam Allah ya ce innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya annabi isma'il alayhi salam Allah ya ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya annabi ayyub alayhi salam Allah ya ce inna wajarnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab annabi isma'il da idris da zulkifl Allah ya ce innahum min as-sabirin to amma da yazo kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dunkule gaba daya dukkan waɗannan halayen kira da su ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim dan da hakika kai ya rasulullahi kana kan wasu dabi'o'i masu girma sai da Allah ya yi rantsuwa to kaga dukkan abin da zaka faɗa akan yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kai kamar abin da ubangijin shi ya gaya mishi ba gaskiyar mai yaban shi da yake cewa idza qulta abdullahi sayyida khalqihi fa qul fihi ma qarshi ita la tatashil kufra idan har ka yadda ka faɗa cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma shugaban dukkan halittunsa ne to duk abin da zaka faɗa game da shi sallallahu alaihi wasallam to kar ka ji tsoron kafirci bane zama kafirci ba eh ya Allah kai salati da aminci gare shi da iyalan gidansa
amin
kamar irin yadda kai salati kai aminci bisa Annabi Ibrahim alaihi salam da iyalan gidansa
amin
Allah kai salati da irin salati irin naka bisa annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adadin dukkan abin da ka halitta
amin
da adadin dukkan numfashi da motsin dukkan halittunka
amin
Allah kai salati gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan mutanen kirki da wanda suka biyo bayan su har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya sanya mu cikin zababbin mabiyan shi masoyan shi masu girmama shi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انا muka kawo karshen wannan darasi sai kuma darasin mu na karshe insha Allah zan gabatar da shi a ranar juma'a wanda shine na 55 Allah ya karba mana baki daya Allah ya karba mana Allah ya nauye mizanin mu da wannan abin da muka ji muka saurara albarkacin annabi